This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya Jamhuriyar Niger ana iya jin wannan shiri ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murya Arewa da Halol da kuma niyya dukkan sazango FM. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa a wannan daren domin gabatar muku da wannan shiri. Bayan labarin duniya muna da rahotanni biyu, daya kan ranar yaki da cutar daji, guda kuma daga Jamhuriyar Niger kan raba katunan zabe a yankin da Magaram. A filin jin ra'ayoyinku muna son ku bayyana mana ko irin ziyarar da shugaban Amurka Barack Obama ya kai wani masallaci da ke birnin Baltimore a nan Amurka zai taimaka wajen kawar da ko rage kyama da kallo da ake yi wa musulunci da musulmi a zaman masu ta'adda. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa an ƙara samun wasu mutane da dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suka ci zarafinsu tare da yi masa fyaɗe. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ake kira MINUSCA a takaice ya faɗi cewa an gano wasu mutane bakwai da ta yiwu an ci zarafinsu a garin Bambari. A wata sanarwa da aka fidda yau Alhamis, masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na zaton akalla biyar daga cikin waɗannan mutanen guda bakwai shekaransu ma ba su kai 18 ba. Ofishin ya faɗi cewa sojojin da ke da hannu cikin wannan karma-karmar daga Jamhuriyar Kongo da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo suka fito, kuma an buƙaci gwamnatocin ƙasashen biyu a kansu gudanar da nasu binciken. Ƙungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin jama'a ta Amnesty International ta sanar da cewa ita ce ta sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya batun cin zarafin. A wani bayani na daban kuma ƙungiyar ta ce aikata cin zarafin ya faru ne tsakanin watan Oktoba da Disamba shekarar da ta wuce.
Ƙasar Spain ko Andalusia ta tabbatar da cewa an samu wata mace mai juna biyu dauke da ƙwayar cutar Zika a yau Alhamis. Wannan shine karon farko da aka samu wannan cutar a Turai. Hukumar kiwon lafiyar ƙasar ta faɗa a wata sanarwa cewa ana zaton matar ta kamu da cutar ne bayan da ta ziyarci wata ƙasar da ke fama da cutar a lokacin da ta je Colombia, kuma tana da juna biyu wato na cikin lokacin watanni da suka wuce. Matar tana cikin mutane bakwai da suka nuna alamun cutar ta Zika bayan da suka ziyarci ƙasashen da cutar ta shafa, kuma matar na jinya a yankin arewa maso gabashin Catalonia. Cibiyar kiwon lafiya ta Colombia ta sanar a cikin makon da ya gabata cewa an samu mutane 20,297 da suka kamu da cutar Zika a ƙasar, ciki har da mata masu juna biyu su 2,116. Shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff ta sanar a yau cewa Amurka da Brazil na ƙoƙarin samun rigakafin ƙwayar cutar ta Zika, amma ta yi gargaɗin cewa ta yiwu hakan ya ɗauki lokaci.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Somalia da ke binciken wani abu mai kama da harin bom wanda ya tilastawa wani jirgin saman fasinja saukar gaggawa a birnin Mogadishu sun ce ta yiwu aiki ƴan ƙungiyar Al-Shabab ne. Wani babban jami'i da ya so a saka ya sunansa ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa masu bincike na da hujjoji da ke nuna cewa akwai hannun 'yan Al-Shabab a tashin bom ɗin, kuma za su gabatar da sunan ba da daɗewa ba. Da yake magana da muryar Amurka, tsohon daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar Ahmed Muallem Fiki ya ce yanayin yadda lamarin ya auku da kuma hujjojin da ke ƙasa yanzu haka sun nuna cewa shiryayyen harin bom ne. Jami'an da ke gundumar Balad a arewacin Mogadishu sun gano gawar wani mutum da ake kyautata zaton ya faɗo daga jirgin jim kaɗan bayan saukarsa a tashar saukar jiragen saman birnin na Mogadishu a shekaran jiya Talata, kuma ba a ga ɗaya daga cikin fasinjojin ba yanzu haka.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya alƙawarin Amurka za ta ba da kusan dala miliyan 1,000,000 don agaji a wani taron ba da agaji, kuma yana kira ga gwamnatin Siriya da kuma Rasha da su dakatar da hare-hare da suke kaiwa kan wurare da ƴan tawaye suka mamaye don a samu isar da taimakon jinƙai wajen su. A yau Alhamis ne aka fara taron neman agajin a birnin London inda kasashen tarayyar Turai suka yi alkawarin ba da fiye da dala biliyan 3 don a taimaka wajen jama'ar Syria da ma kasashen Jordan da Lebanon da makwabtan kasashen Turkiya da suka samu kansu cikin matsalar kwararar ƴan gudun hijira da ke gujewa tashin hankali. Mataimakiyar sakataren harkokin waje Anne Richard ta bayyana wa muryar Amurka shirin abubuwan da za a tattauna a kansu gabanin taron. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, yau 4 ga watan Fabrairu shekara ta 2016 rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara domin ƙara jawo hankali kan illar da cutar daji ko kansa da kuma ƙara neman hanyoyin shawo kan wannan cuta. Ga rahoto da wakilin sashin Hausa Babangida Jibril ya aiko mana daga Ikko.
Matsalar cutar kansa ko kuma daji a Hausance cuta ce da ta gagari likitoci da sauran masana harkokin lafiya a duniya. To sai dai kuma wannan bai hana likitoci da sauran masu dauke da wannan cuta neman magani da kuma bayanai na hana kamuwa da wannan cuta ko kuma maganinta a duniya baki ɗaya ba. Dr. Muhammad Muhammad Makun CD ya mini ƙarin haske game da wannan cuta ta kansa.
Shi kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi yawancin su, amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba. To ma'anan shi shine idan wuri ya jimu kasan idan ya warke zai daina toho. To shi kansa wato sinadare na cikin jikin mutum, cikin sashen jikin mutum ne, amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ba gindi, ya zama yana matsa wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yanda ya kamata, yana tsurowa. Idan aka tarbe shi yana fitowa, aka tarbe shi to gaskiya ana iya samun warkarwa, amma in ba haka ba, in har aka bari ya kai wani sashe to gaskiya da wuyan warkarwa ko kuma gaskiya sai mutuwa.
Cutar da ta kansa cuta ce da ke lakume makudan kudade bayan zaman tararrabi da take saka mai jinya da kuma ƴan uwansa a ciki, kamar da Malam Abdullahi da shi ma ya yi jinyan ƴar uwarsa daga bisani kuma ya rasa ta a sakamakon wannan cuta, ya shaida mani.
Ya shi wannan cuta na kansa wanda ake ce mai ciwon daji a kashin gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko ne wani naka ba karamin tashin hankali bane.
Wata matsala da masana kiwon lafiya ke fuskanta wajen shawo kan wannan cuta dai musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ita ce ta rashin fadakarwa da kuma jahiltar wannan cuta, inda ake cewa ba ta jin maganin asibiti hasashen da kuma Dr. Makun CD ya musanta.
Rashin ilimin kenan, domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji. Sai a ce ai ba magani, in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa. Ba haka bane.
Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos a Nigeria.
A gaida Babangida Jibril. A Nigeria ana ci gaba da shirye-shiryen zaɓe, kuma hukumar zaɓen ƙasar tana ci gaba da aikin raba katunan zaɓe. Ga rahoto da Tamar Abari ta aiko mana daga yankin da Magaram.
A nan gani ina unguwar garin Malam tare da Baruma na garin Malam mai suna
Ibrahim Loga Isu.
To Ibrahim Loga, gashi mutane sun taru ana ta duba katina, kamar yaya al'amarin katin zaben yake?
To ka san abin da ya kawo bayan matsala wannan rubutun da aka yi na ABC shine sai in ka samu taka sai mataka a wani shifir za ka ganta. To shi yake tsaye da mu, amma dai wannan alhamdulillah ana kokari.
Kuma na ga mutane ga sunan diddi yawa, kuma gashi lokaci yana tahiya, amma gashi mutanen duk kowanne ba su samu katin ba sai duba
su. Yakin sa ai din ne jar ba mai yawan gogarin malam maza ba 22 gare mu. Ko lokaci na kwana goma ko fata 11 da wani abu gare mu. Yanzu dai mu huce 7 da wani abu. Kuma alaran da kwana 14 in din mutun ya rubuta ya samu.
To kamar wanda ba su samu sunan su ba a nan, kamar yaya ne za su yi? Akwai matsala na kamar wani bai ga sunan shi ba ko kuma bai ga katin shi ba, kamar yaya ne zai yi wanda bai ga sunan shi ko katin?
Indai akwai sunan ka ko ba ka tuna, muna iya baka lamba, amma an babu sunan ka wannan waro mu wannan.
To ina ne mutun zai ji? Ya ne mutun zai yi?
A sai na rubuta ka, in ba rubuta ka nan ba kai ba. amma an rubuta ko ina ne ka samu takardar ka eh
to kuma wani ya samu takardar ko kuma ya ga unguwar da yake kuma sunan shi a wani waje
yau ya mu takarrimu ba inda ba kasu ba kaga mu yanzu a dispensar namu akwai sunan sa akwai anan kara kara akwai nasu namu akwai na amma da kowa san kowa in ga da lambar tin baka kula haka miki
in ga lamba sai a ba mutun yana iya yin zabe
eh akwai sai bakar tikin ma akwai in dai da sunan ka cikin listin ka sa kai kun zabe kan lokacin zaben Allah ran ba kowa mun ba kowa Allah
ga ma wasu kuma daga cikin wadanda ba su samu katin nasu ba
a 20 aka samu ta mata ta to ni hedin leka ko cikin 19 ha 22 da leka babu ita
yanzu ka samu ta mata ta
a tilan nan wasu yara su kai ta
yanzu ka kance zaka nema
eh ta wace yanzu zan nema kuma
mun tubo ba a samu ba yanzu kuma ni zo da kaina yanzu kin bincika kin ga gashi ne tace ake bincikawa mun samu daya
daga nan na ranka ya kofar sultan na damagaran inda su ma matsalar daidaye ce kamar yadda wannan mata ta sheda
a'a ban samu ba
ya aka yi
wallahi din na bincika ban same ta ba
Tamara Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
mulki sai wanda rabana yayyeni bi da shi sai kaga ya ba
kai da Tamara jiya Laraba shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara wani masallaci dake birnin Baltimore ba nisa daga nan birnin Washington Mr Obama ya ce ya kai ziyarar ce domin karramawa musulmin Amurka kan irin gudumawa da suke bayarwa wajen ci gaban Amurka daga nan sai ya ce
we do have another fact that we have to acknowledge even as the overwhelming majority and I repeat the overwhelming majority of the world's Muslims embrace Islam as a source of peace
akwai kuma wani batu na gaskiya da tilas mu bayyana ko da shike galibin musulmi zannanata galibin musulmin duniya sun rungume addinin islama a zaman hanyar limana duk da haka ba ƙarya bane akwai wasu ƴan tsiraro cikin musulmi suna yada gurbataccen aqidar addini wannan shine gaskiya kungiyoyi kamar al-Qaeda da ISIL masu gurbataccen aqida ba su ne kungiyoyi na farko a tarihi wajen bata sunan Allah ba mun ga irin su a dukkan addinai a baya
But right now, there is a organized extremist element that draws selectively from Islamic texts, twist them.
Amma yanzu akwai kungiyoyi masu gurbataccen aqidar waɗanda suke zabar ayoyi daga littattafan addinin Islama su murda fassara domin su samu hujjar gaskanta kashe-kashen rayuka da suke yi da kuma ta'addancin da suka sa a gaba sai kuma su hada da ƙaryar cewa Amurka da kuma kasashen yammacin duniya suna yaki da addinin Islama. Wannan karkataccen tunani da ya same mu a nan da kuma a wasu sassan duniya kamar yadda muka gani abin bakin ciki a Boston da Chattanooga da kuma San Bernardino lamari ne da ke faruwa da gaske. Lamari wanda yake janyo damuwa da matsin lamba kan galibin sauran musulmi a fadin duniya. Kadan kenan daga cikin jawabin na shugaban Amurka Barack Obama. Shin a ganinku irin wannan ziyarce-ziyarce da jawabai za su taimaka wajen nesanta kallo da ake yi musulunci a zaman ƴan ta'adda da musulmin? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai kenan a yau idan muka bude layin tarho. Kamin nan sai a shakata da wannan fefe na Nazir Ahmed.
Duka haukan mai hauka cikin wata ba da iya sufawa haka. Rabo in yarance asada ba za ta yi aiki wa haka gakiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka inda karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinka ho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura tara ne kar na ka ba samu tarini ba haka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655. To madalla mai kira na farko daga jihar Niger bismillah muna jinka.
Musa Abdullahi ne daga jihar Niger.
To malam Musa bismillah menene gudumawarka? To abin bakin ciki mun fara da layin Musa na ya yanke daga jihar Niger. To ga mai kira daga Kaduna.
Hello.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Yakubu Dauci ne sabon osabin daga nan garin Kamure Kudu.
To malam Yakubu, menene ra'ayinka kan i wannan ziyara da shugaban Amurka ya kai?
Zangon ka ta local government Kaduna State Nigeria.
Hello, ina hello.
Kana ji na?
Eh, ina jin ka.
Aha, ra'ayina kan wannan bayani na batun masu ba su musu.
Eh,
kan shi nake magana ko na muna tarabin daga baya ne.
Eh, to muna magana ne cewa shugaban Amurka ya kai ziyara. Shin kana jin irin waɗannan ziyarce zarace za su taimaka wajen nesanta addinin Islama da ma musulmi? Kan yadda ake musu kallo ko zargin cewa ana hada su da ta'addanci?
Allah sarki, kuma gaskiya ne. Gaskiya na ji daɗin wannan abu, saboda mu addu'an da muke a kullun duk musulmi ya kwantar da hankalinsa. Saboda duk wanda bai bata sunan musulunci zai ji da Allah ranar gobe kiyama.
To madalla, mun gode kwarai da gaskiya. Yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger.
Nina Malam Usman daga Niger.
To Malam Usman, bismillah. Malam Usman daga Doso.
Wai siyasa ga ta mutane da yake don Allah magabata su da taimaka su gyara siyasa nan da ake yi. Dan wani bai ka gani haka wata hada.
To shi ma mai kira daga Niger ko da yake ba batun abinda muke magana ba kenan a yau, yana magana a gyara musu siyasa su ta Niger. Kuma kafin mu yi magana layin sa ya tsinke, ga mai kira daga Gombe, bismillah.
Assalamu alaikum. Sabu, kana lafiya?
Lafiya kalau.
Kana magana da Jermai mai hoto daga Bajoga.
To madalla, malam Jermai, menene ra'ayinka?
Ra'ayina akan ziyarar da Obama ya kai masallaci ko?
Eh, haka.
Lalle wannan hali, wannan abun nan nake na shi Obama ya ce sa gaskiya mun ji dadin al'amarin nan, ya kara mana karfin cewa yana son zama da addini, sauran addini da baki gaba nashi.
Kana nufin Amurka ko kuma dai shi Obama?
Shi Obama ne gaskiya, shi dai Obama, amma sauran
ai shugaba Bush ma ai ya je masallaci lokacin da aka kawo Amurka hari, kuma yayi wannan jawabi kamar ka yace ya nesanta addinin Islama daga hare-haren ta'addanci, yace ba wannan ba addinin Islama bane.
Idan mago to ba ne shi gaskiya, to at least dai Amurka gaba daya sun kyauta. Allah saka.
To madalla, mun gode kwarai da gaskiya. Yanzu kuma bari mu nufi Zaria. Hallo, mai kira daga Zaria, kana tare da mu?
Eh, ina tare da ku. Kuna tare da Kabiru Kwangila Zaria a tarayyar Najeriya?
Na'am.
To gaskiya a ra'ayina game da wannan ziyara da Obama yake kaiwa masallatai, gaskiya zai kawo a rinka yi ma musulunci kallon addini na ta'addanci, zai jawo a dan rage kallon shi a haka, kuma a ɗauki addinin musulunci ba wai ta'addanci ba ne, ƴan ta'adda daban, addinin musulunci daban. Allah ya sa mu dace, Allah ya dora mu akan majiya. Na gode da wannan dama da aka bani, ku tashi lafiya.
To madalla, mun gode kwarai da gaskiya. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Yusuf Abdulkadir daga jihar Taraba, karamar hukumar Gasol a garin Dembal.
Na'am Malam Yusuf.
Na'am, mana Aliyu na gajiya.
Lafiya kalau, alhamdulillah. Menene gudubin ra'ayinka game da ziyarar da shugaba Obama ya kai masallaci a nan Amurka?
Eh, hakan gaskiya ya dace, na ji daɗin haka da ya yi, saboda kasa Amurka suna nuna ma jama'a cewa shi addinin musulunci addini ne da yake son tashin hankali. Amma da Obama ya je bayani, gaskiya na ji daɗin bayanin shi. Bayanin ɗin ya ƙayatar, ya shirya ma musulmi kiyama, ya shirya ma jama'a irin yadda suke kallon, yadda kai dai yadda rasa yadda zai ba Hausa bai ishe ni ba, aƙida irin aƙida na jama'a ɗin nan.
To madalla, mun gode kwarai da gaskiya. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Sokoto. Hallo mai. Wa alaikum salam, wa ke magana daga Sokoto?
Alhaji Bello Costan.
To Alhaji Bello Costan, menene ra'ayinka kan maudu'in mu?
Dalilin tawaye. Maudu'in mu yake yi shi ne.
Mai kira daga Kaduna, bismillah.
Assalamu alaikum, muryar Amurka daga Uzair Mahad, ba wani samu naka Najeriya.
Na'am Malam Husaini.
Tatiana Uzairu Uzairu.
To Malam Uzairu, bismillah.
Yau wani sana farin ciki da Umar Mai ya kai ziyara masallacin hakika wani abu ne ke saboda hakan zai ba da daman mutane su gane addinin musulunci addini ne na haɗin kai da zaman lafiya.
To madalla mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Yobe. Halo? Ina jinka kai ma. A layin mai kira daga Yobe ba shi da kyau. Da fatan zaka sake kira. Ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An ta samma karfe 4 saura minti 10 goma saura minti 10. Mai kira na gaba, bismillah, daga ina?
Babu Malu.
Na'am. Halo, kana jin mu?
Ina jin Umar na faɗa ne daga jihar Gombe, Nigeria.
To Malam Umar na faɗa, bismillah, menene gudumawarka?
Gudumawa na to yanda shugaban ƙasa Amurka ɗin nan yayi ya kyauta tunda ya kai ziyara a masallaci ya kyauta ya nuna shi yana da shi.
To layin Umar na faɗa ya tsinke, bari mu je Zamfara. Halo? Oh, to mai kira daga Zamfara shi ma layinsa ya tsinke. Yau dai da alaman mukan mun fuskanci matsalolin wato. To ga mai kira daga Damaturu, bismillah.
Hello, baba gana mai ne da ke Damaturu.
Malam Baba Gana, ya barka ka dai.
Barka rayo, ya aiki.
Alhamdulillah, mun gode wa Allah. Kana jin irin wannan ziyara da shugabannin Amurka suke kaiwa masallatai, musamman na Obama, zai taimaka wajen rage irin kyama da kallo da ake wa musulunci?
A haka kam, gaskiya na kawo taimako fiye da yanda ba ya tsammani ba, in Allah ya dace cikin.
To,
irin ziyaran da ake kawo na yana kawo haɗin kai fiye da yanda ba ya tsammani ba, kuma haka mun fi so wasu shugabanni kasashen Afirka da na Turai masu ci gaba irin koyon nashi.
To. To wannan zai taimaka a gane cewa irin ƴan Boko Haram a yankuna da kake din nan ba addinin musulunci bane?
Eh, to irin wannan kam gaskiya za a kirga su ba cikin addinin musulunci ba, saboda addinin musulunci bai kamata a dinga irin abubuwan da su suke ba, ko ba haka ba?
Haka ne. To madalla mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Halo?
Hello?
Halo?
Hello? Eh, kana tare da tashin Hausa, kana tare da Hamza Doro.
To
Hamza Doro.
To Malam Hamza Doro daga jihar Taraba, bismillah, menene gudumawarka game da maudu'inmu?
Eh, to gaskiya ni gudumawa da nan ba da shi a kan wannan abun, saboda gaskiya na daɗin Barack Obama da ya shiga kasashe yake ba da abubuwan da ya dace, saboda ni gaskiya na daɗin wannan abun
sosai. Me yasa ka ji daɗi?
Eh, saboda gaskiya, saboda musulmai suna nan Amerika sosai, abin da ya dace haka.
To, a musulman duniya da suke sauran kana ganin ya zai taimaka, saboda ai ko a ƙasar ku, ko a Najeriya ana samun matsalar waɗanda ba musulmi ba suna iya kyamar waɗanda suke musulmi, saboda irin ta'addanci da waɗanda suke suna kiran kansu musulmi.
Eh, haka ne, gaskiya dai taimaka sosai wallahi.
To, madalla mun gode. Yanzu kuma mun je jihar Osun. Hello, ina magana da wane ne? Eh, daga murya mana, ba mu jin ka fa sosai, layin naka yana da tangarda.
Ce kuna magana da Sani Atulan Bauri da ke zai yi kwale da Osun State.
To madal Malam Sani, bismillah.
Eh, to gaskiya wannan abu yayi kam.
To.
Saboda gaskiya akwai matsaloli da man da inda ba tunani aka yi wada ma an san wannan abu da yake faruwa ba wai musulmi ne ke aikata shi ba.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Sani daga Osun, kuma da kiran naka muka zo ƙarshen filin jin ra'ayoyin naku a yau. Mun gode ƙwarai da gaske da wanda suka samu dama su kira mu, wanda ba su samu dama ba kada su gajiya, kada su yi ƙasa a gwiwa, gobe ma rana ce. Mun gode ƙwarai da gaske.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na bada tukuici ta yi alkawarin bada tukuici ga duk wanda ya bada labari da ta kai ga kama waɗansu 'yan ta'adda su shida da ke zama shugabannin ƙungiyar Al-Shabab. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bada umarnin bada har dala miliyan 6 ga duk wanda ya bada bayani akan Abu Ubaida da kuma miliyan 5 akan Mahadi Karate da Muallim Daud da Hassan Afgoye da kuma bada dala miliyan 3 akan Muallim Salman da Ahmed Iman Ali. Ungiyar Al-Shabab sun kashe dubban mutane tun daga shekarar 2006 wanda suka hada da fararen hula da ma'aikatan agaji da sojojin wajen zaman lafiya a kasashen Somalia, Uganda da Kenya. Al-Shabab ta dauki alhakin harin kunan bakin waken da aka kai a Kampala, kasar Uganda, wanda ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 70 har da wani ba amurke daya. Ta kuma dauki alhakin harin ta'addancin da aka kai a cibiyar hada-hadar kasuwanci ta Westgate dake Nairobi a kasar Kenya a watan Satumba na shekarar 2013, wanda fiye da mutane 60 suka rasa rayukansu kuma kusan wasu mutane 200 suka ji raunuka, da kuma harin da aka kai jami'ar Garissa a Kenya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 150. Sakataren harkokin wajen Amurka a watan Maris na shekarar 2008 ya saka kungiyar Al-Shabab cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. A shekarar 2012, Al-Shabab da Al-Qaida sun furta kawance tsakaninsu. Abu Ubaida ya zama shugaban Al-Shabab a watan Satumba na shekarar 2014 bayan mutuwan Ahmed Abdi Muhammad. Muhammad Karate, wanda kuma ake kira da Abdulrahman Muhammad Wasami, ya taka muhimmiyar rawa a kashe-kashen da kungiyar take aiwatarwa. Muallim Daud kuwa shike da alhakin tsare-tsare da dauka da horar da mutane. Hassan Afgoye shike lura da harkokin kudi da satar mutane. Muallim Salman shike jagoran mayakan Al-Shabab a Afrika. Shi kuwa Ahmed Iman Ali shike shigar da matasa kungiyar da kuma neman mata kudade. Duk wanda yake da labarin waɗannan mutane yana iya tuntubar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma Reward for Justice a www.rewardforjustice.net ko kuma ta email a info@rewardforjustice.net ko kuma a kira lambar waya 1-800-877-3927. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shi kuwa ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wannan karon labarai, amma a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa an ƙara samun wasu mutane da dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suka ci zarafinsu tare da yi masa fyaɗe. Ofishin Majalisar da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ake kira MINUSCA a takaice ya faɗi cewa an gano wasu mutane su 7 da tayiwo an ci zarafinsu a garin Bambari. A wata sanarwa da aka fidda yau Alhamis, masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na zaton akalla mutane 5 daga cikin mutane 7 ɗin shekaransu ma ba su kai 18 ba. A ƙasar Spain ta tabbatar da cewa an samu wata mace mai juna biyu ɗauke da ƙwayar cutar Zika a yau Alhamis ɗin nan. Wannan shi ne karon farko da aka samu wannan cuta a Turai. Hukumar kiwon lafiyar ƙasar ta faɗa a wata sanarwa cewa ana zaton matar ta kamu da cutar ne bayan da ta ziyarci wata ƙasa da ke fama da cutar a lokacin da ta je Colombia, kuma juna biyunta ya zarta watanni 3. Jami'an Somalia da ke binciken wani abu mai kama da harin bom wanda ya tilastawa wani jirgin saman fasinja sauka gaggawa a birnin Mogadishu sun ce ta yi aikin 'yan kungiyar Al-Shabab ne.
Ta gaishe ki, dole ko masu haro da aka Allah kama ƙarshen shirin namu a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Jin Mayali. Yanzu kama madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya da ya rika mata. A nan ne sahabu Imam Aliyu Zan da aka tashi sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.